Wine up on the sink.
On the mixes and bash for cults.
Kugaya musu zafi su ƙarya yake Allah gare ni ko shi na rike in san gani sai buya suke ba ni ta tasi dan nawa nake su suke su gaba ni ya duniya su raba ni Allah blessing su love me ba sa iya komi an fa gon forever ina ba su ban gaji ba yaran ya zam jaraba na ga ya musu ba su ji ba Suna mini bad girl ya pili Sinti za su tuna siri Za su karni babu dalili Amma Allah baya bacci My Allah who pass your juju Shi yasa nake pass to gudu Za ji mu gabas da kudu Sai mun haye tudu Amma me I thank God Now I'm far gone And I stand strong No be man war Me I thank God Now I'm far gone And I stand strong Don't be my Dole nche na gode de Wasu mache ya dede Allah kamili ma in anaruwa Sasu kuma in suna zuwa Karna gani, karna ji Mugu abu kuma karna bi Blessings day by day So suke su gabani Ya dunia su rabani Allah blessings all over me Basa iya kumi I'm far gone forever Ina ba su ban gaji ba Yaran ya zam jaraba Na ga ya musu ba su ji ba Amma me I thank God Now I'm far gone And I stand strong Baby man war Me I thank God Now I'm far gone And I stand strong Baby man war